الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 18 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai dangane da kiran sallah shine yake cewa yayi wasu daga cikin ladinnai sukan ce Allahu Akbar Allahu Akbar shin menene matsayin haka din matsayin haka halaka ne amma illa abinda ake bukata shi kiran sallah kalimomin sa akan yi su daidai ku Allahu Akbar Allahu Akbar haka ake daidaita kalmominsa ba a sadar da su tare da kuma halaccin sadarwa sannan wai abin da ya shafi zaman hutu jalsatul istiraha wai wasu suna faɗa cewa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manyanta ne yake wannan zama eh haka ne kamar yadda wasu suke faɗa Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa shi ma ya taji akan cewa wannan zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara yin shi ba sai da lokacin da ya zama dattijo dan haka malamai suka maida masa martani na cewa ai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a lokacin yana dattijo bai kebanta ba da dattawa sunna ce ga matasa da dattijawa tare da cewa ga yanda shi Malik ibn al-Huwayr Allah ya kara masa yadda ya rawaito kwana da kwanuka suka zauna a birnin Madina domin su koyi yadda ibada take a aikace su koma su karantar da jama'arsu shine ya rawaito mana cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah a raka'a ta farko idan ya dago daga sujada ta biyu baya mekewa tsaye ya koma ya zauna zaman hutu haka a raka'a ta uku hadisin yana cikin Sahihul Bukhari sannan kuma yana cikin Sunan Tirmidhi kuma haka Abu Humayda As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda a cikin taron wasu sahabbai sama da mutum goma yace da su gaba ɗayan ku na fi ku sani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah suka ce masa ai ba fi mu dadewa kai game da abutarsa amma in har kai da awar haka to nuna mu gani nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah a lokacin nan Abu Humayda As-Sa'idi ya kabbara sallah tun daga farkon ta har karshen ta a lokacin da ya dago daga sujada ta biyu a raka'arsa ta farko bai meke tsaye kai tsaye sai da ya koma ya zauna yana gama wannan sallah da ya salamce gaba ɗayan su suka jinjina masa suka ce wallahi yanda kai wannan sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah don haka a takaice abinda muke so mu gane shi wannan zama da ake kiran shi jalsatul istiraha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba bambanci tsakanin matasa da dattawa. Dan ne wannan tawili ne wanda wasu daga cikin magabata suka yi irin su Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da sauran malamai. Na'am. Kamar ni
wai ya sa mutum zai ji haushin ko dan uwar shi kuma musulmi kuma ya ji haushin shi kuma mu yi magana haka.
Wai da musulmi da yake jin haushin dan uwansa musulmi, tana iya yiwuwa akwai wani abu da ya gudana tsakankani na rashin zuttuwa, amma haka kawai babu wani sababi ka kyamaci dan uwanka musulmi, wannan haramun ne. Saboda ita kiyayya ana yin ta ne saboda Allah. Za ka ki mutum ka kyamace shi a sababin wato juya ma dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala baya dai, amma haka kawai saboda wani lamari na duniya ko kuma haka ka kyamaci mutum ka rinka kiyayya da shi haramun ne. Shi dangane da hadisi na salatul tasbih, da yawa daga cikin malamai sun rauna da wannan hadisi, hadisi ne dhaifi, amma tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Tirmidhi kamar yadda bayani ya gabata. Na'am.
Malam, a darasin mu na Tirmidhi da wuce an yi bayani game da bismillah wajen cin abinci da manzon Allah ya kama hannu ya tafi sun samu cikin akushin wani nasu ba tare da yanin suna. Don akwai yaro karami wanda bai yi magana ba sosai kuma yana cin abinci tare da manya, ya ne kamata ya ci?
Shi yaro karami misali in kamar misali wanda ya hankalta ne a koyar da shi in za a fara cin abinci bismillah ake, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Umar ibn Abi Salama. In yaro ne wanda bai fara magana ba, kai babban da kake cin abinci da shi in kai bismillah wannan ne ya wadatar. Amma matukar ya iya magana to a koyar da shi ya ce bismillah idan za a fara cin abinci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul hajji, mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda a cikin baban da ke bayani game da fadula ta hajji da bayani game da wanda aka farlanta masa hajji, wanda wannan hadisi shine na ƙarshe a baba. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba, wannan khutuba kuma manzon Allah ya yi ta ne a hajjin sa ta ban kwana, hajjatul wada. Fa qala, sai manzon Allah ya faɗa a cikin khutubar yace inna Allaha kataba alaikum al-hajja, manzon Allah yace ya ku jama'a ku san da cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya wajabta muku hajji, kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya ta ya ayyuhan nas kad farada Allahu alaikum al-hajja fa hujju, yace ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku hajji, don haka ku je ku yi hajji. A lokacin nan faqama al-aqra ibn khabis, wani sahabi ya tashi ya miƙe, shine al-aqra ibn khabis at-tamimi, wanda shugaba ne daga cikin shugabanni na ƙabilun wato Larabawa ke, ya tashi ya miƙe. Faqala, sai yake cewa a fi kulli ami ya rasulullah, yace ya manzon Allah a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajji, kamar yadda yake cikin wata riwaya fa sakata annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha falaqan, manzon Allah ya ja bakin sa ya kyale bai tanka masa ba har sai da ya maimaita wannan tambaya su uku, yana cewa a fi kulli ami ya rasulullah, ya manzon Allah yanzu a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajji. Kana sai manzon Allah ya ce law qultuha la wajabat. Inda na ce na'am, manzon Allah ya ce da haji ta zama wajibi. A wata riwaya sai manzon Allah ya ce wala mastaqatu, ya ce ba za ku iya ba kuma. Inda na ce i, manzon Allah ya ce to da haji ta zama wajibi akan ku a kowace shekara, manzon Allah ya ce kuma ba za ku iya ba. Sai ya ce alhajju marra, ita haji so ɗaya tak ne Allah ya wajabta ma mumini a rayuwarsa. Fama za da fahuwa ta ƙawo, duk abin da ya daɗu a kan haji ta farko da mutum ya yi, manzon Allah ya ce gaba ɗayan ta nafila ce. In so ɗari a rayuwarka ka yi haji, to wannan ta farko da ka yi ita ce farali, duk abin da ya biyo baya wannan nafila ce. Don haka a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata, malam ya zo da shi domin tabbatar mana da cewa ita haji so ɗaya tak ne Allah ya farlanta ma mumini a iya rayuwarsa. An gane ku, duk abin da ya karu a kan haka wato nafila ce. Don haka a ƙarshen hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'uni ma taraktuku, manzon Allah ya ce ku kyale ni matukar wato rayuwar ku kenan akan abu. In dai na faɗa muku, a manzon Allah ya ce ku kyale ni ku rabu da ni, da'uni ma taraktukum, sai ya ce fa inna ma ahlakan ladina min qablikum kathratu masailihim, sai ya ce fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fantahu aw kama qala. Shi ne Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tas'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Don haka ba a buƙatar ya zamanto wato mutum ya cika yawan tambaya, musamman tambaya wanda ba ta da fa'ida. Kaga anan tunda manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ko kuma da yace inna allaha kataba alaykumul hajja, ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku haji, yace fa hujju ku je ku yi haji. To ai anan an fahimta tunda Allah ya wajabta shikenan. Kenan idan mutum ya je yayi wannan ya sauke faradi, to amma shi wannan sahabi sai ringa maimaitawa, shin a kowace shekara, shin akwai a kowace shekara, sai da ya maimaita tambaya sau uku. Manzon Allah bai ce masa komai ba. A karo na uku sai ya ce inda na ce i, manzon Allah ya ce to da haji ta zama wajibi, wala mastaqatu, manzon Allah ya ce kuma alhali ba za ku iya ba. Don haka sai ya ƙara tabbatar mana sai ya ce alhajju marra, ita haji so ɗaya tak ne Allah ya farlanta ma mumini a rayuwarsa. Fama zada fahuwa taqawwu, duk abin da ya ƙaru a kan haji ta farko to gaba ɗayansa nafila ne. Wannan yana nuna mana sauki da rangwame wato na musulunci, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kuma haka yace wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj. Ubangiji Ta'ala bai sanya muku kunci wato game da wannan addini. Don haka musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki. Don haka a rayuwa gaba ɗaya so ɗaya tak in mutum ya yi haji to ya sauke abin da Allah ya farlanta masa, duk abin da ya ƙaru wannan nafila ce. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul mawaqit an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمدم كن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي wa asluhu inda muslimin min hadithi Jabir radiyallahu anhu illa anna rawiyahu shakka fi raf'i wa fi sahih al-Bukhari anna Umar radiyallahu anhu huwa alladhi waqata ba'da irq wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidhi an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرك العكيف مالم الله يجيك أنسى نافتا واتوانا بابيني واندكي بياني قمدا المواكيت لفظين المواكيت وكما كتشي لوكتا نهج كنان دا اندا اكيد او كان عربي shi lafazin al-mawaqit jam'i ne na miqat lafazin miqat a larabci ma'anarsa shine al-hadd iyaka kenan an gane ko kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa idan miqat yawmin ma'lum miqat kenan lokaci wanda aka kayyade duk abin da aka kayyade shi aka bashi gurgurdan lokaci shine ake kira da miqat don haka a shar'ance idan aka ce al-mawaqit al-miqat shine malamai suke cewa ma uddida wa wukita lil ibadati min zamanin aw makan ma uddida wa wukita lil ibadati min zamanin aw makan wato abinda aka iyakance aka sanya masa lokaci domin ibada na zamani wato ko kuma wuri ko kuma a takaice ka ce ma haddada hushari'u lil ihrami min al amakin wal azmina abinda shari'a ta kayyade ta bashi lokaci domin daukan harami kenan na wasu zamanna kuma da wurare ko kuma a takaicen takaicewa ka ce mawdi'ul ibadati aw zamanuha idan aka ce al-miqat sai ka ce mawdi'ul ibadati aw zamanuha lokaci wanda aka kayyade domin yin ibada ko kuma wuri wanda aka kayyade mata dan haka ake cewa mawaqitus salat bi ma'ana awqatuha lokacin take nan wanda aka kayyade a shar'anci to har dan haka su mawaqitul hajji wato sun kasu kashi biyu akwai al-mawaqitu zamaniya akwai al-mawaqitu makaniya al-mawaqitu zamaniya lil hajji sune al-ashhurul ma'lumat watanni guda uku kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa al-hajju ashhurun ma'lumat wadannan al-ashhur din shine shawwal da zulqa'da da zulhijja waɗannan su ne watannin hajji baya halatta mutum ya zo da wani abu aiki daga cikin aiki na hajji sai a cikin ɗaya daga cikin watannin nan guda uku misali in aka ce yau watan shawwal ya kama ɗaya ga watan shawwal to tun yau kana iya ɗaukan harami na hajji mutum yana iya ɗaukan harami na hajji in ma ifradi ko kuma kirani ko kuma tamattu amma yanzu a cikin wata na Ramadan baya halatta mutum ya dauki niyyar hajji me yasa saboda ba watan hajji bane watannin hajji su ne waɗannan kamar yadda Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat kenan shawwal wa zulqa'da sannan wa zulhijja zulhijja kenan kwanuka goma waɗanda suke na farkon sa wannan su ne ake kira al-mawaqitus zamaniya kenan din hajji ita umra zamu iske ita wato lokacin ta wanda yake az-zamani al-miqatu az-zamani lil-umra jami'u ayyamis sana dukkan kwanukan shekara a duk ran da mutum ya samu dama yana iya daukan niyya ta umra yaje ba ta da wani lokaci ke bantacce illa kasancewar tana karfafa a cikin wata na Ramadan ita umra kamar yadda zamu iske hadisi na Ummu Sinan Allah ya kara mata yadda sannan kashi na biyu shine al-mawaqitul makaniya wurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kayyade wanda baya halatta mutum ya ketare ba tare da wato ya dauki harami. Dan haka yana ka ce al-mawaqitul makaniya sai ka ce hiya al-mawaqi allati haddadaha annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyanaha liman arada allati la yajuzu liman arada al-hajj aw al-umra an yatajawazaha biduni ihram. Wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ya iyakance ya bayyana ma al'umma ga duk wanda yake nihin hajji ko umra to bayyana halatta ya ketare wannan wuri ba tare da ya dau harami ba. Kenan shine anan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qatali ahli al-madinati dhulayfa. Wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kayyade ma mutanen Madina gurin da ake kiran shi Zulhudaifa. Zulhudaifa shine miƙaci na mutanen Madina, wanda da shi Zulhudaifa tsakanin shi da Madina ta da kilo 12. A yanzu haka daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Zulhudaifa tafiya ce ta kilo 12, wanda daga Makka fa zuwa Madina tafiya ce ta kilo 450. Dan haka wannan miƙati shine yafi kowane miƙati nisa daga cikin al-mawaqit shi Zulhudaifa. Shine ana yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinati Zulhudaifa. Wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kayyade masu mutanen Madina Zulhudaifa cewa shine guri wanda yake wato na daukan haramunsu. Sai ya ce wali ahli Najd qarn al-manazil, wato su ko mutanen Najd. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade musu gurin da ake kiran shi qarnul manazil. Qarnul manazil yanzu idan muka dauka shi na farko Zulhudaifa miƙati na mutanen Madina, daga nan zuwa harami na Makka tafiya ce ta kilo 420. Kilo 420, an gane ko 420. Amma in ka dauka daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kenan harami na Makka kilo 432, tare da cewa wasu malamai suna cewa kilo 13 ne daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Zulhudaifa kilo 13, wasu suna cewa kilo 12. Kenan daga nan Zulhudaifa kuma zuwa harami na Makka kilo 420. Don haka wannan miƙati shine yafi kowane miƙati nisa daga cikin wato mawaki cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bayyana mana. Sannan sai yake cewa wali ahli Najd, wato su kuma mutanen Najd, wato manzon Allah sallallahu wali ahli Shamil Juhufa, wali ahli Shamil Juhufa su kuma mutanen Sham, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade musu wurin da ake kiran shi Juhufa, wanda da Juhufa wata alƙarya ce wadda take rayayya sai aka yi katarin wani lokaci ambaliya ta ruwa sai ya zo ya tafi da dawa, ya tafi da gari, ya zamanto wurin sai ya zamanto ya koma cikin tamki wanda yake na maliya, shine ake kiran shi al-Juhufa. To ita kuma kasancewar tsakaninta da Makka, a gane ko kilo 208 ne, 208 daga nan Juhufa kenan zuwa Makka kilo 208, wanda Juhufa a yanzu tana cikin ruwa, sai dai akwai wata alƙarya wadda take dabra da ita wadda ake kiranta Rabik, don haka kenan anan ake daukan harami a yanzu. Shi wannan Al-Juhufa miƙati ne na mutanen Sham, idan aka ce biladush sham a wancan lokaci kenan ya hada Filistin da Lubnan da Urdun da Suriya, waɗannan su ne ake kiransu biladush sham. Kenan Filistin, Lubnan, Suriya, Urdun su ne ake kiransu biladush sham. To su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu da kuma duk waɗanda suke yankin nan. Don haka hatta da mu mutanen Afirka ta yamma da sauransu, miƙatunmu shi ne aljuhufa. Duk wanda za a yi Makka daga nan Niger ko Najeriya ko Togo ko Ghana da sauransu, kenan juhufa shi ne miƙatunmu. To kasancewar aljuhufa a yau a cikin ruwa yake. Don haka a nan idan an hau jirgi kafin a isa, kenan mutum sai ya yi wanka ya saka haraminsa. In an zo daidai wurin ana sanarwa, kenan a wannan lokaci mutum sai ya yi niyya ya yi ihlalin abin da yake nihin yi na hajji ko umra. Kenan wannan ita ce dama ta farko. Dama ta biyu, in an sauka nan Jidda, Jidda ba miƙati ba ce, kenan sai ka hau mota ka je can Rabi ka yi wanka ka ɗau harami in ya so ka tafi Makka. Dama ta uku, in ka sauka a Jidda, in daga Jidda ka yi harami ka isa Makka, to ka tabbata cewa sai ka ba da fidiya domin ka ƙetare miƙati ba tare da ka ɗau harami ba. Kamar yadda za mu iske wannan al-ihramu minal miƙati da mu'tabari shar'an wajibun min wajibatil hajj, ɗaukan harami daga miƙati wanda aka iyakance a shar'ance wajibi ne daga cikin wajibatul hajj. Duk wanda ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj to dole sai ya ba da fidiya. To amma tare da cewa galibin al-hazzai in sun sauka a Jidda ba Makka ba suke wucewa kai tsaye, kenan sai an tafi Madina an gama kwanuka waɗanda suke na ziyara, sannan daga Madina kuma ake tsawowa Makka. Don haka kenan za mu iske duk wanda ya tafi Madina kenan daga miƙatin mutanen Madina zai ɗau harami a lokacin da za a tafi Makka. Kenan a nan muna maganar idan mutumin Sham ko mutumin nan Afirka ta yamma idan ya sauka a Jidda ya ce kawai Makka zai tafi, to a nan ya ƙetare miƙati ne ba tare da ya ɗau harami ba. Dole ya dawo Rabik sannan ya ɗauka, ko kuma ya ɗau harami daga nan Jidda amma ya tabbata cewa sai ya ba da fidiya. Shine a nan ya ce wali ahalin Shami da Juhufa, wato na ga mutanen Sham wato al-Juhufa. Kenan tsakanin Juhufa da Makka kilo 200 wato da 8. Sannan wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali ahadi najdin qarnal manazil, wali ahadi najdin qarnal manazil, wato na ga su mutanen Najd wato shine qarnul manazil. Shi qarnul manazil wato shi karnul manazil tsakanin shi da Makka tafiya ce ta kilo 78. Tsakanin karnul manazil kenan da Makka kilo 78. Su waɗannan mutanen Najd manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu cewa shi ne miƙatin su inda za su ɗau harami. Lafazin Najd idan aka ce an-Najd yanki waɗanda suke na kan tudu kenan, waɗanda suke da garuruwa garuruwansu a kan tudu yake, ma'ana yankin abin da ya shafi wajen Riyadh da sauran abin da ya shiga sauran ƙasashen da suke makwabtaka da Saudiya. Wannan yankin su ne ake kiransu ahalun Najd. Sai ya ce wali ahalil yamani yalamlam, wato su ko mutanen Yaman, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ƙayyade musu wurin da ake kiran shi yalamlam. Shi yalamlam tsakanin shi da Makka wato tafiya ce ta kilo 75. ba 75 ba, kilo 120, an gane ko kilo 120 shi daga Yalamlam wato zuwa kenan Makka 125 shi ne ce wali ahli Yamani Yalamlam. Sai ya ce hunna da hunna, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna da hunna, wato su waɗannan wurare na hunna na waɗanda suke da garuruwa ne a nan kenan, su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kayyade ma, shi ne ya ce hunna da hunna kenan lil buldan al mazkura, na garuruwan da aka ambata ne. Kaga su mutanen Madina ne aka ambata, an ce zul hudaifa, su ahadu sham al jurba, su ahadu naji, su kuma karnul manazi, su kuma mutanen Yaman Yalamlam. Shi ne ya ce hunna ai hazihi al mawaqid la hunna ai li ahadi al buldan al mazkura, kenan na waɗanda suke da waɗannan garuruwa ne da aka ambata. Sai ya ce wali man ata alaihinna, haka nan na wanda ya biyo ta kansu ne, min gairihinna, kenan wanda ba ƴan garin ba. Yanzu misali mutumin Sham idan ya tafi Madina, daga Madina idan zai tafi Makka, ba maganar ya ce ai shi mutumin Sham ne sai ya dawo Juhufa, anan zai ɗau harami. A lokacin nan kenan Zulhulaifa ya zamanto shi ne miƙatinsa. Kamar yanda mutumin Yaman idan ya tafi Madina, to ba maganar ya ce sai ya dawo Yalamlam, a lokacin nan Zulhulaifa ya zamanto shi ne miƙatinsa. Don haka ya ce wali man ata alaihinna, haka nan na ga wanda ya biyo ta kansu, kenan duk lokacin da ka biyo ta kan wannan miƙati ya zama shi ne miƙatinka. Shi ne ya ce min gairihinna, kenan daga wasunsu. Sai ya ce min man arada alhajja aw alumra, wato ga wanda yake nihin hajji wato ko umra, ga wanda yake nihin hajji ko umra. Yanzu kamar misali a kusa, ka ɗauka cewa nan da magaran ita ce Makka, mutanen difa misali sai aka kayyade musu aka ce murya ita ce kenan miƙatinsu, kenan duk ɗan difa idan zai shigo nan da nihin hajji ko umra misali, kenan baya halatta ya ƙetare murya ba tare da ya ɗau harami. Misali mutanen Agadan sai aka ce miƙatinsu shi ne ita ce bakin birji, a gane ko? Ka ɗauka cewa mutanen Maraɗi take ta ita ce misali. Yanzu misali ɗan Maraɗi idan ya tafi Agadas cewa zai zo nan da nihin hajji ko umra misali in nan ce Makka, kaga ba maganar ya ce a shi sai ya koma take ta, a lokacin da bakin birji miƙatin mutanen Agadas kenan ya zama to shi ne miƙatin shi. Da haka ya ce wali man ata alaihinna, haka nan na ga wanda ya biyo ta kansu kenan almawaki cikin. Kenan don haka mutumin Sham ko mutumin Yaman ko mutumin Najd idan ya je Makka, idan ya je Madina, daga Madina yana nihin zawwa Makka, to gaba ɗaya su tabbata cewa Yalamlam wannan Zulhulaifa ta zama ita ce miƙatinsu. Shi ne ya ce hunna na hunna, kenan waɗannan wurare da aka ambata na ma'abuta, waɗannan garuruwa ne da aka ambata. Sai ya ce wali man ata alaihinna, haka nan na wanda ya biyo ta kansu ne, min gairihinna, na wasunsu. Sai ya ce min man arada alhajji aw alumra, ga wanda ke nihin hajji ko umra, ga wanda yake nihin hajji ko umra. Wannan gaba tana nuna mana cewa shiga Makka da harami baya lazumtar kowa sai wanda yake nihin hajji ko umra. Idan wani al'amari ya kai ka Makka, ko wani kasuwanci ko abin da ya kama da haka, to ba maganar cewa sai ka ɗau harami in za ka shiga Makka. Don haka anan ya ce min man arada alhajji aw alumra, ga wanda yake nihin hajji ko umra. Kenan duk wanda zai shiga Makka ba da nihin hajji ba da nihin umra ba, to ba maganar ɗaukan harami a kansa. Sai ya ce wa man kana duna zalika, duk wanda ya kasance yana koma bayan miƙati, kamar haisu an sha, maza Allah ya ce to miƙatinsa ta inda yake kenan wurin da yake rayuwa daga nan zai ci gaba kawai. Yanzu misali mun yi misalin cewa mutanen Agadas in za su zo nan da magaran miƙatinsu misali bakin birji, sai ya zamanto kenan mutun yana kafin akai bakin murji wani gari ne wanda yake kama a runguza to yanzu mutumin da yake a runguza in zai zo nan misali a ce nan ita ce maka kaga ba maganar cewa sai ya koma bakin murji sannan ya dauko harare sannan ya zo kenan daga nan inda yake garin su kawai shine mai kace shi shine yace wa man kana duna zalika duk wanda ya kasance yana koma bayan miƙaci kenan gidansa manzo Allah yace fa min haisu Aisha daga inda yake kenan daga nan kawai zai dau harari yayi gaba sai yace hatta ahlu makkata min makka manzo Allah yace hatta da mutanen makka manzo Allah yace miƙacin su kenan daga nan makka za su zo dan haka wannan gaba tana nuna duk wanda zai yi haji malamai suka ce har ma umra in dai a garin makka yake to ba maganar ya fita bayan gari ya fita can alhil ma'ana zuwa tal'im da abin da ya kamata haka daga nan gidan shi kawai zai yi wanka ya dau harami in ya so yayi ihlal sannan ya fito ya je masallacin Allah da al'umma yayi tawafi dan haka shine yace hatta ahlu makkata min makka maza Allah yace hatta da su mutanen makka min makka maza Allah yace daga nan miƙatin su makka ita ce miƙatin su dan haka malamai suka ce anan da maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarci Aisha na cewa dan uwanta Abdurrahman ya tura ta akan rafumi su tafi can Tan'im sannan ta dauko harayi ta shigo makka wannan domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya dada da mata zuciya ne domin Aisha ta kai kukan cewa ya Rasulullahi mutane jama'a kowa zai koma da haji da umra ni zan koma da haji ni kadai zan koma da haji kadai wanda lokacin da aka zo an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarif jinin al'ada sai ya zo ma Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta fashe da kuka maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga gunta sai ya same ta tana kuka sai yake cewa me ya faru Aisha bata ce masa komai ba maza Allah ya fahimci komai ne ne maza Allah ya ce me yiwa jinin al'ada ne ya zo miki Aisha sai ta ce kwarai maza Allah ya ce karki damu abu ne wanda Allah ya kaddara ma ƴaƴa mata ƴaƴan adam maza Allah ya ce if'ali kullama yaf'aluhu al-hajj ghayra Allah tadufi bil baiti hatta tadufi au kama kana maza Allah ya ce ki aikata duk abinda mai haji yake aikatawa tawafi ne kadai ba zaki ba maza Allah ya ce sai kin samu tsarki to wannan jinin al'ada sai ya zarce da Aisha domin daman maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo makka ran 25 ga watan zulhijja ran 25 ga watan zulhijja maza Allah ya shigo makka to ya zamanto jinin al'ada ya zarce da Aisha har aka wayi gari rana Arafa jini bai tsaya ba aka je aka tsaya a Arafa da ita aka yi komai to bayan haka da ta samu tsarki shine sai take kai kukanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullahi yanzu duk jama'a za su koma da haji da umra ni zan koma da haji kare to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya dada da mata zuciya sai ya umarci dan uwanta Abdurrahman cewa ya tura ta a rakumi su tafi can Tan'im ta dauko harami sannan ta shigo makka kamar yanda kenan sauran dan uwanta suka yi kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shine anan malamai suka ce wannan ba yana nuna cewa duk wanda zai yi umra daga garin makka cewa sai ya fita can bayan gari tunda anan manzo Allah ya ce hatta ahadu makkata min makka hatta da mutanen makka manzo Allah ya ce makka ita ce miƙatin su ba maganar sai sun fita bayan gari dan haka wasu malamai sai suka tafi akan wancan hadisi na Aisha cewa a duk wanda yake makka in dai zai yi umra to sai ya fita can bayan gari ya je tal'im ko kuma ya je shi rana shine ma tal'im din yanzu suke kira shi da sunan masjidu Aisha shan suke zuwa a yi wanka sannan a dauko harami a shigo mota a zo makka dan haka Dawus shine Kaisan al-Yamani. Allah ya ji kansa dai daga cikin kenan tabi'ai yake cewa la adril ladina ya'tamiruna min at-tar'im yujaruna aw yu'adhabun. Yace ni ban yi sani ba masu zuwa suna dauko umra daga tar'im, lada za a basu ko kuma azaba za a musu. Aka ce masa falima yu'adhabu, dan me za a azabtar da su? Kala sai yake cewa لأنه يدعو البيت والطواف ويخرج ويخرج إلى أربعة أميال. يتي متين يا برداكن الله يا برطوافي ما يمكن يتطوافي يا بتيا يتفي أتوجه من الهدو زوا من الهدو داو ومن الهدو إن دا طوافي زي طوافي نو زي أولا تفيا. Sayace wa kullama tafa kana a azama ajran min an yamshiya fi ghairi mamsha. Mutun yayi ta tawafi shine yafi girmama ladansa abun Allah sama da yayi tafiya tafiyar da ba a ce bai. Kaga wannan yana nuna mana magabata da damar su sun tafi akan cewa ko umra ce mutun zai yi ba maganar sai ya fita ya je talhi. A gidan da yake masaukin da yake a Makka da garin kawai zai yi wanka sai ya fito ya tafi masallaci ya yi tawafi ya yi safa da Marwa shikenan ya gama umrarsa. Tunda manzon Allah ya ce hatta ahlu makkata min makka, hatta da mutanen makka kenan makka ita ce miƙatinsu. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana al-mawaqitul makaniyya, wurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ya iyakance ta ko ina mutum ya fito da nihin zuwa Makka domin haji ko umra, to baya halatta ya ketare wannan mahalli ba tare da ya dau harami ba. An gane ko kamar yanda ya bayyana Zulhulaifa na mutanen Madina ne, Al-Shuhufa na mutanen Sha, Karnul Manazil shine ake ce masa Karnul Sa'adif shi kuma na mutanen Najd, sannan ya Lamlam su kuma mutanen Yaman, wanda shi Zulhulaifa shine suke kiran shi Abiyaru Ali, Abiyaru Ali a yau abinda suke kiran shi gari. Shi kuma Karnul Manazil wasu sukan kiraye shi Karnul Sa'adi. Waɗannan su ne kenan al-mawaqitul makaniyya. Sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-iraq zata iraq, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ma mutanen iraki wurin da ake kiran shi zatu iraq. Zatu iraq wato wuri ne na musamman wanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ma mutanen iraki. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi. Asalin hadisin yana cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Jabir ibn Abdullah, illa anna rawiyahu, sai dai marwayicin hadisin daga Jabir shine Abu Zubair Al-Makki, shakka fi raf'ihi, ya samu kokonto game da ɗaukaka hadisin daga Jabir zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya rawaito hadisin yake cewa naji Jabir Allah ya kara masa yadda an masa tambaya dangane da wuraren da ƴan Iraki ya kamata a ce sun dau harami, sai yake cewa sami'tu Jabiran, sai yace ahasibuhu rafa'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam, ina dai zaton ya daukaka maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi Abu Zubair Al-Makki almajirin Jabir ya dan samu kokonto, shin fada ce ta Jabir ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kayyade ma cewa mutanen Iraki zatu ir shine mai katin su? Tare da cewa abinda yake cikin Sahihu Bukhari anna Umar radiyallahu anhu huwa alladhi waqata zatu ir, cewa Umar Allah ya kara masa yadda shine ya kayyade ma mutanen Iraki wato zatu ir. Shi ko wannan lokacin da Umar ya ci wato yankin Iraki da yaki, sai ya assasa wasu sabbin birane, Madinatul Kufa da Madinatul Basra, waɗannan birane a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda aka gina waɗannan garuruwa sai zaman tun jama'a ta musulmi duka sun tare a wannan gurare lokacin da za su zo hajji sai suka nemi cewa Umar ya bayyana musu inda ya kamata a ce sun dau miƙati sun dau harami Umar sai ya kayyade musu zatiyar tare da cewa sai ga hadisi wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah shine ya kayyade wannan zafi'ir kamar yadda wannan riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda amma ijtihadin da Umar yayi kuma sai yayi dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana don haka kuma sai ya zama tu ijma'i ne na al'umma akan cewa zafi'ir shine miƙati wanda yake na mutanen Iraki dan haka kenan hadisi ingantacce kamar yadda yake cikin sunani Abi Dawud da sunani Nasa'i da as-sunan na Daraqutni daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kayyade zafi'ir wato ga mutanen Iraki kamar yadda malam ya zo da hadisin wannan riwaya ta Abu Dawud da al-Imam an-Nasa'i dan haka kenan Umar ya kayyade amma Umar ijtihadi ne wannan ijtihadi nashi kuma sai dace da nassin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaka kenan ya biyo baya da wannan hadisi wanda yake cikin sahih al-Bukhari cewa anna Umar radiyallahu anhu huwa alladhi waqata zata irqin kenan li ahli al-Iraq wannan shine kenan miqati daga cikin al-mawaqitul makaniya na cikon biyar kenan sulh Hulaifa sannan al-Juhufa sannan Yalamlam sannan Qarnul Manazil sannan Zatu Iraq kenan wannan sune duk inda ka fito daga sassanin duniya ta ko ina inda zaka je Makka to baya halatta ka ketare miƙati ba tare da mutum ya dau harami duk mutumin da ya ketare miƙati ba tare da ya dau harami ba to ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj dole ne ya bada fidiya fidiyar shine ya yanka rago ko ya ciyar da miskinai shida ko wani miskini a bashi mundu biyu ko kuma ya yi azumi uku kamar yadda ƙarin bayani zai zo sai ya ce wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidhi an ibn Abbas radiyallahu anhuma wato abun al-Imam Ahmad a cikin littafinsa al-Musnad sannan da Abu Dawud a cikin littafinsa as-Sunan da al-Imam Tirmidhi a cikin littafin sa as-Sunan daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-mashriq al-aqiq manzon Allah ya kayyade ma mutanen gabas wato wurin da ake kiran shi al-aqiq al-aqiq wato wani kwari ne wani katon zarmu ne wadul aqiq to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu cewa shine miqatus al-aqiq to tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dhaifi an gane ko na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade masu wato mutanen mashri wato cewa al-aqiq wato shine miqatus lalle wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce al-mashri mutanen gabas kenan kamar misali in ka dauki irin su Iraki dukan su wannan kenan ahlul mashriq ne kenan abin da ya tabbata zatu ir shine miqati ne kenan ahlul mashriq ba al-aqiq wannan bai tabbata ba babu wujuhi al-ihrami wa sifatihi عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج وعمرة ومنا من أحل بحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أحل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر متفق عليه وتوانا بابي ني وانا كي بياني دا game da fuskoki na daukan harami da sifar yanda ake daukan harami abin da yake nihi da wujuhul ihram shine ay anwa'ul ihram kenan nau'ikan yanda daukan harami yake kana iya kiran shi anwa'ul ihram ko anwa'ul hajj ko anwa'ul nusuk dukkan ma'anar yace shine yace babu wujuhul ihram wa sifati babi ne wanda ke bayani dangane da huskoki na daukan harami sannan kuma da sifar yanda ake daukan harami shine anan malam yazo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama hajjatil wada tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Madina zuwa Makka a shekarar hajjin bankwana ita wannan haji an kiraye ta da hajjin bankwana domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika ce ma sahabbansa ku yi kaza sai ya ce me yiwa ba zan koma haduwa da ku bayan wannan shekara ba wanda ya ringa bankwana da sahabbansa wanda wannan alama ce wanda take nuna kwanukan rayuwarsa kenan sun kusanto don haka ake kiranta hajjatul wada domin daga ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai koma yin wata haji ba ya koma zuwa ga ubangijinsa ita kuma wannan hajjin ta kasance a shekara ta 10 da hijira shi ya tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ama hajjatul wada a shekarar hajjin bankwana ran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga birnin Madina ran 25 ga watan Zulqa'ada bayan an yi sallar azhar kuma raka'a hudu manzon Allah ya yi azhar din a lokacin nan an daure kayan tafiya lokacin azhar yayi manzon Allah ya sallaci azhar raka'a hudu dan haka wannan yana nuna cewa matafiyi baya fara yin kasarin sallah koda ya daure kaya ya dora akan mota sai ya fita bayan gari kaga duka an daure kaya an yi shirin tafiya lokacin azhar yayi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azhar bai yi kasarin ta ba domin ana cikin gari ana cikin Madina sai da yi raka'a hudu da ya fito aka iso Zulhulaifa lokacin la'asar a lokacin nan manzon Allah kuma yayi kasarin sallah ta la'asar dan haka malaman suka ce shi matafiyi baya fara yin kasarin sallah sai idan ya fara bulaguro ya bar gine-ginen garin su kenan ya fita bayan gari in misali mazaunin kauye ne shi da zaran ya ketare gonakan su an gane ko gonakan din nasu wadanda za a ce wannan gonakan su ne in ya riga ya ketare su to daga ya shiga gonakan wasu yan gari can daban daga nan ma sai ya fara kasarin sallah turan 25 ga watan Zulqa'ada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'arsa suka fito daga birnin Madina basu iso Makka ba sai ran 5 ga watan Zulhijja kenan kwana nawa suka yi a hanya kwana 10 suka yi kwana 10 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi daga Madina zuwa Makka kilo 450 to shine tace faminna man ahalla bi umra wato daga cikin mu akwai wanda ya dauka kamuriyarsa game da umra lafazin ahalla an ciro shi ne daga al-ihlal al-ihlal shine rafu sawt dauka kamuriya dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa wa ma uhilla li ghayrillahi bi dan haka hatta da shi jinjirin wata da ake ce masa al-hilal saboda jama'a din sun ga ya tsaya kowa yana daga murya la wata ya tsaya shi yasa ake ce masa al-hilal kenan aka ce al-ihlal shine rafu sawt tace fa minna man ahalla bi umra daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da umra yace labbaika umra wa minna man ahalla kenan man ahalla bi umra faqat kenan wannan shine mutamatti in aka ce tamattu shine mutun yayi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ya gama wannan umra sannan a wannan shekara kafin ya dawo gida Allah ya masa dace da yin hajji shine ake kira mutamatti kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi dan haka kenan mutun yaje a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulqa'ada ko a cikin watan zulhijja mutun yayi umra ya gama bayan ya gama umra ya ci gaba da zama a makka kuma a wannan shekara ya sami yin haji kafin ya dawo gida shine ake kira al mutamatti in ba dan makka bane to ya tabbata cewa dole sai ya bada hadaya fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi zalika liman lam yakun ahaduhu hadir al masjid al haram kenan duk wanda ba dan makka bane in dai ya tamattu to ya tabbata cewa dole sai ya bada hadaya shine tace fa minna man ahalla bi umra daga cikin mu akwai wanda ya dauka kamriyarsa game da yin umra kenan dan haka wannan abinda muke so mu gane duk wanda zai yi tamattu'i idan an zo miqati to iyaniyar da zai saka a zuciyarsa kawai umra ce ihlal da zai yi iya abinda zai daga muryarsa ya fada sai ya ce labbaika umra ko ya ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj iya abinda zai fada sai tace wa minna man ahalla bi hajjin wa umra daga cikin mu akwai wanda ya dauka kamriyarsa game da haji da umra to duk wanda ya hada haji da umra a lokaci guda shine ake kiran shi qari dan haka kenan hada haji da umra a lokaci guda a niyya mutun ya hada su shine ake kira da al-qiran me yin haka shine ake kiran shi qari kenan kaga shi lokacin da aka zo miqati iya abinda zai saka a zuciyarsa niyyar haji da umra gaba daya to in zai yi ihlal daga muryarsa me zai fada sai ya ce labbaika umratan wa hajjan an gane ko labbaika umratan wa hajjan ko kuma labbaika hajjan wa umra yana iya gabatarwa ko ya jinkirtar ya ce labbaika umratan wa hajjan duk wanda yayi haka shine ake kira kenan qari nau'i na biyu kenan daga cikin nau'ikan haji shine ake kira al-qiran sannan sai ta ce wa minna man ahalla bi hajjin daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da haji kawai shine ake kira kenan al-mufrid al-mufrid wannan nau'i ana kiran shi al-ifrad kenan kenan shi wanda aka zo iya abinda zai saka a zuciyarsa kawai niyyar haji kenan ya daga muryarsa me zai ce labbaika hajjan iya abinda zai fada maimakon mutamatti ya ce labbaika umratan shi kuma qarin ya ce labbaika umratan wa hajjan shi kuma al-mufrid sai ya ce labbaika hajjan Aisha sai ta ce wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil hajji tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko ya dauka kamriyarsa wato game da haji ita kadai tare da cewa wannan hadisi na Aisha yana nuna cewa nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi ifradi yayi amma tare da cewa hadisai ingantattu masu yawa sun tabbatar da cewa nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi kirani yayi kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin Zadul Ma'ad a gane ku duk da cewa Ibn al-Qayyim a cikin wannan Zadul Ma'ad ya tafi akan cewa nau'in da yafi kowane nau'ika daga cikin nau'ikan haji wato shine kirani amma a magana mafi rinjaye wato tamattu wato shine yafi yin tamattu shine yafi me yasa saboda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kusanto Makka ya faɗa ga sahabbansa yace duk wanda ya dauko niyyar haji manzo Allah yace ya rikida niyyar shi ya maida ta umra sai yake cewa lamastaqbaltu min amri mastadbartu yace ma yake cewa ma suqutul hadiya maza Allah yake cewa ni ma in ba dan na kuro hadaya ba maza Allah yace ni ma da na kunce na maida hajji ta umra maza Allah yace kamar yadda koyi to dan haka kasancewar anan duk wanda bai kuro hadaya ba kenan niyyar shi ta hajji maza Allah sai yace ya rikida ta maida ta umra kenan yayi ta mutu da haka anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da yasa sahabbansa cewa su yi tamattu'i ya nuna cewa yin tamattu'in shine yafi kuma shi ma sai ya nuna musu uzurin abinda ya hana shi yin tamattu'i domin ya kuro hadayarsa duk wanda ya kuro hadaya ko ba maganar kenan ya kunce wannan niyya kenan abinda ya dauko na niyyar tamal wannan ifradi ko kuma kirani shine zai dan haka hadisai da dama sun tabbatar da cewa nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wato kirani ne amma wannan hadisi na Aisha yana nuna cewa ifradi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi dan haka su malaman Malikiya suka tafi akan cewa yin haji ifradi shine yafi kowanne amma a magana mafi rinjaye tamattubi shine fiye yake Aisha sai take cewa fa amma man ahalla bi umra kusan da cewa duk wanda ya daukaka muryarsa game da yin umra fa halla inda hududihi ya kunce harami a lokacin da aka iso makka kenan duk wanda ya dauko umra a lokacin da aka iso makka aka yi tawafi aka yi sa'ayi safa da marwa to dole ya kunce harami tunda ayyukan umra sun kare kenan wannan kunce harami da ya maida kayan shi tufafin shi na al'ada abubuwan da aka haramta masa a lokacin da yake dauke da harami na shafa turare da rufe kai da sanya dinkikken tufafi da kusantar iyali gaba ɗaya sun zama halaka kan shi shi yasa ake kiran shi mutamatti shi ne tace fa amma man ahalla bi umra sanadi duk wanda ya dauko ya dauka kamar yasa game da umra fa halla inda hudumihi ya kunce harami a lokacin da aka iso makka kenan aka yi dawafi aka yi safa da marwa kenan ya gama umra sai ya kunce harami ya sanya kayan shi na al'ada a ci gaba da zama har akai kenan lokacin daukar lokacin hajji Aisha sai ta ce wa amma man ahalla bi hajjin sanadi duk wanda ya dauka kamar yasa game da hajji kenan wanda yi nihin ifradi au jama'a al-hajj wal umra ko kuma ya hada haji da umra kenan a lokaci guda kenan mai kirani falam yahillu hatta kana yawmun nahar ba wanda ya kunce harami daga cikin su sai ranar layya ran da aka zo aka yi jifa na farko kenan don haka anan abinda muke so mu gane akwai bambanci ta fuskoki da dama tsakanin kowanne daga cikin nau'ikan nan guda uku a nan mai muke so mu gane mai ya bambanta tsakanin mai tamattu'i da mai ifradi da mai kirani menene bambanci tsakaninsu shi mai tamattu'i da ya zo aka yi tawafi aka yi safa da marwa sai ya kunce ihrami ya sanya tufafin shi na al'ada amma shi mai ifradi da mai kirani lokacin da aka zo aka yi tawafi shi mai ifradi tawafin da yake tawaful hudum shi kuma mai kirani da yazo tawafin da yayi tawafi ne na umra da yayi tawafi ne wanda yake kenan na umra an gane ko kenan za su ci gaba da zama a cikin wannan ihrami da suka saka ba maganar kunce ihrami ba maganar yanke farce ba maganar shafa turare ba maganar sanya dinkikken tufafi na al'ada za su ci gaba da zama a cikin wannan ihrami ba za su kunce ba sai ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko kenan mun gane wannan bambanci na farko bambanci na biyu shi mai tamattu'i dawafi biyu yake kanshi wannan dawafi na farko da yayi dawafi ne wanda yake na ko kuma mu ce sa'ayi biyu yake kanshi safa da marwa biyu take kanshi wannan ta farko da yayi kenan sa'ayi ne wanda yake na umra da yayi sannan a ran 10 ga wata lokacin da yazo yayi jifa zai je yayi tawaful ifada kuma sannan yayi sa'ayi wanda yake na haji amma shi al-mufrid da al-qarin sa'ayi dai take yake kansu idan suka zo suka yi wannan tawafi na harko shine ifradi kenan tawaful qudumi shi kuma mai kirani wannan tawafi da tawafi ne na umra in ya gabatar da safa da marwa to a ran 10 ga wata in yazo kawai tawaful ifada zai ba maganar ya maimaita safa da marwa wannan safa da marwa da yayi a farko lokacin da yayi tawaful qudum tawafi na umra kenan shine tawafin sa na umra kuma shine tawafin sa na haji shine kirani amma shi mai ifradi idan yazo yayi wannan tawaful qudum in ya ga dama a lokacin nan sai yayi safa da marwa in yayi wannan safa da marwa zai ci gaba da zama a cikin harami ran 10 ga wata idan yayi jifa in yazo tawaful ifada zai kadai kenan ya riga ya gabatar da safa da marwa in ko kawai da yayi tawaful qudum sai ya fita ya tafi sha'anin sa to a ran 10 ga wata idan yazo zai yi tawaful ifada sannan kuma yayi wannan as-sa'i bainas safa wal marwa sannan bambanci na uku shi mutamatti da shi da alqarin kowanne dole sai ya bada hadaya da wanda yayi tamattu'i da wanda yayi kirani bada hadaya wannan wajibi ce a kansa amma shi wanda yayi haji ifradi ba maganar hadaya a kan shi ba dole bane ba an so in yana da hadi ya bada in baya da hadi kuma wannan babu komai a kansa amma duk wanda yayi tamattu'i da duk wanda yayi kirani dole ya bada hadaya in baya da halin bada hadaya zai yi azumi uku a can Makka wannan azumi uku kuma yakan yi su ne kafin rana Arafa in bai samu ba yin su to yana iya yin su ayyamu tashrik 11 12 13 ran da Allah ya dawo da shi gida sai yayi azumi bakwai kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa cewa faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila kenan anan sai mu gane cewa da mai ifrad da mai tamattu'i da mai kirani akwai hadaya a kansu wajibcin hadaya amma mai ifradi babu hadaya a kansu shi mai tamattu'i kenan mu gane cewa safa da marwa biyu take kanshi amma da mai ifradi da mai kirani abinda yake kansu safa da marwa ɗaya take kanshi kenan wannan duka shine bambancin su shine tace wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al hajja wal umra falam yahillu hatta kana yawmun nahar mai haji ifradi da mai haji kirani wanda ya hada haji da umra ba wanda ya kunce harami daga cikin su wato sai ranan layya kenan ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko don haka a takaice wannan su ne ake kiran su anwa'ul hajji nau'ikan hajji ko kace anwa'un nusuk ko kace wujuhul ihram kenan akwai al-ifrad sannan akwai al-kiran sannan akwai at-tamattu amma fiyayye daga cikin ukun kamar yadda bayani ya gabata wato shine at-tamattu nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك